gatan gayu, su kuma ya'yan mayu.
Concept, Seaman on the beach.
Ce masu amfara, amfara.
Are you going on my way?
Ready, no.